sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata, 7 ga watan Maris 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu, za ku ji cewa sakatariyar hukumar zabe Hawwau Aliyu Kangiwa da shugaban hukumar zabe ta INEC Professor Mahmud Yakubu ya nada a jihar Sokoto bayan sallamar Dr. Nura Ali ta fara shirye-shiryen tunkarar zaben gwamnoni da ke tafe.
Sokoto zaben da aka yi shugaban kasa ruwa da biyu ko ba samu jagora ba. Mutum 400 an hana su damar su ta jagora. Ta hukumar zabe bata kai kayan aiki lokacin da kamata kai kayan aiki ba, bata kai kwararrun ma'aikata da ya kamata su yi aiki ba.
Za kuma ku ji a jamhuriyar Niger yadda masu adaidaita saho suka shiga tsaka mai wuya bayan da aka haramta ayyukansu saboda dalilai na tsaro. A ci gaba kuma da tarihin jihohin Najeriya da muke kawo muku. Yau za mu sake haskaka jihar Gombe, amma kafin nan ga Sarfili da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun sake samun ku lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata, ministan tsaron kasar Rasha ya ce kwace birnin Bakhmut da ke gabashin kasar Ukraine na da muhimmanci wajen kaddamar da hare-hare ga sauran yankunan, yayin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya alkawarin ci gaba da kare birnin Bakhmut. Babban jami'in tsaron Rasha Sergei Shoigu ya kira Bakhmut a matsayin muhimmiyar cibiyar kariya ga sojojin Ukraine, yayin da yake magana da jami'an soji ya kuma ce kwashe shi zai bai wa sojojin Rasha damar tura sojojin Ukraine baya. A cikin jawabin sanadaren jiya Litinin, Zelensky ya ce komandojin sojinsa baki daya sun goyi bayan kin janyewa daga Bakhmut, wanda aka shafa hotanni ana gwabza kazamin fada. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa jiya Litinin idan sojojin Rasha suka yi nasarar kwace iko da birnin Bakhmut na gabashin Ukraine, hakan ba zai nuna wani gagarumin sauyi a rikicin ba. Yau Talata, majalisar dokokin kasar Georgia ta ba da goyon bayanta ga wata doka mai cike da cece-kuce kan wakilan kasashen waje da jam'iyya mai mulki ke marawa baya, wadda masu suka suka ce tana wakiltar sauyi irin na mulkin kama karya a kasar. Daftarin dokar zai buƙaci duk wata ƙungiya da ke karɓar sama da kashi 20 cikin 100 na kuɗaɗen tallafin su daga kasashen ƙetare da su yi rijista a matsayin wakilan kasashen waje ko kuma su fuskanci tara mai yawa. Masu suka dai sun ce yayi daidai da dokar Rasha ta 2012, wadda tun daga lokacin ake amfani da ita wajen murƙushe ƙungiyoyin fararen hula. Dokar ta wuce abinda ake kira karatun farko na majalisar a ranar Talata cikin kwanciyar hankali, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na Georgia suka rawaito. Ɗaruruwan masu zanga-zangar adawa da dokar sun taru a wajen ginin majalisar dokokin da ke tsakiyar Tbilisi, wasu su ɗauke da tutocin tarayyar Turai da na Amurka. Duk da kasancewa yawan 'yan sanda da yawa suna ihu suna faɗin a'a ga dokar Rasha. Wani babban jami'in kasar China ya faɗa wa Hong Kong cewa ta yi la'akari da duk wani haɗarin da zai iya yin barazana ga tsaronta da kuma yin taka tsantsan game da dakarun ɓoye da ke kwance cikin al'ummarta, a cewar shugaban birnin Beijing da ta naɗa. Yayin da ya koma Hong Kong bayan taron siyasa a babban birnin kasar China, babban jami'in gudanarwa na kasar John Lee ya bayyana a yammacin jiya Litinin cewa babban jami'in kasar China mai kula da harkokin Hong Kong, Shi Balong, ya shaida masa cewa ya kasance cikin shirin kota-kwana kan haɗarin tsaron ƙasa. Kasar China ta yi amfani da dokar tsaron ƙasa mai tsauri da aka amince da ita a shekarar 2020 wajen tuhumar masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masu fafutukar tabbatar da demokaradiyya da manyan laifuka kamar ɓallewa da ta'addanci waɗanda ke da hukuncin ɗaurin rai da rai. Shi daraktan ofishin kula da harkokin Hong Kong da Macau na majalisar gudanarwa ƙasar China ya shaida wali cewa ya mai da hankali kan tattalin arzikin Hong Kong, amma kuma ya yi gargaɗin cewa har yanzu akwai haɗarin tsaron ƙasa kuma yanzu akwai wasu dakaru masu ɓarna a cikin al'ummarsa. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu gabatar da ƙara sun ce an samu wasu mutane biyu da laifin taimakawa ƴan fashin teku na Somalia da suka yarkwa da wani ɗan jarida ƙasar Amurka domin neman kuɗin fansa tare da tsare shi tsawon shekaru biyu da rabi. A ranar 24 ga watan Fabrairu ne, wata alƙalin kotun tarayya da ke birnin New York ta yankewa Muhammad Tahlil Muhammad da Abdi Yusuf Hassan hukuncin laifin yin garkuwa da mutane da haɗa baki da kuma bayar da tallafin kayan aiki na ayyukan ta'addanci da sauran laifukan da za a iya yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai. A watan Janairun shekarar 2012 ne aka yi garkuwa da Michael Scott Moe, bajami ɗan jarida kuma ba Amurki, a garin Kalkachaka na Somalia mai tazarar kilomita 643 a arewa maso gabashin babban birnin Mogadishu. Yana aiki ne a matsayin mai zaman kansa na jaridar Spiegel Online ta Jamus, yana kuma bincike kan wani littafi game da satar fasaha. Masu garkuwa da mutanen sun buƙaci a biya su dala miliyan 20 a matsayin kuɗin fansa, kuma a lokaci guda sun fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna mona kewaye da waɗanda suka yi garkuwa da shi. Duk sun rufe fuska, sun auna shi da bindiga da kuma gurnati. Daga ƙarshe, kusan shekaru 60 bayan ɗaya daga cikin mafi munin haɗarin nukiliya a duniya, Spain ta buƙaci Amurka ta tsabtace yankin da abin ya faru, tare da kawo ƙarshen babin mai cike da cece-kuce na yaƙin caccar baka. Spain na fatan cewa kyautata dangantaka da Washington na iya sanya Amurka mutunta alkawarin da ta yi a shekarar 2015 na share gurɓataccen yankin. A shekarar 1966, wani jirgin yaƙi na B-52 ya zubar da bamamai huɗu na hydrogen bayan da ya karo da wani jirgin sama mai ɗaukan mai, wato a ƙauyen Palermo da ke kudancin Spain. Yayin da bamaman hydrogen ɗin ba su fashe ba, biyu daga cikinsu sun saki sinadarin plutonium wanda ya gurɓata fili mai faɗin murabba'in kilomita 2.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, tun bayan gargadin da shugaban hukumar zaɓe ta INEC a Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya yi na sanya kafar wando ɗaya da jami'an hukumar da aka samu da aikata ba daidai ba a lokacin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. Sakatariyar hukumar zaɓe na jihar Sokoto, Hawwa Aliyu Kangiwa, ta fara shirye-shiryen tunkarar aikin da ke gaban hukumar a jihar. A wata ziyara zuwa ofishinta da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya yi, ya tarar da sakatariyar mulkin tana tattaunawa da manyan jami'an hukumar, har ma da wasu jami'an daga Abuja.
Gargaɗin da shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya yi na sanya kafa wando ɗaya da jami'an hukumar da aka samu da saku-saku da aiki bayan kammala zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya, ya kasance faɗa da cikawa domin tuni sakatariyar mulki da ofishin hukumar da ke Sokoto, Hawwa Aliyu Kangiwa, ta karɓi ragamar jagorancin ofishin bayan umarnin hakan da ta samu, har ta soma shirye-shirye na tunkarar aikin da ke gaban hukumar. Na yi tattaki zuwa ofishin inda na tarar da sakatariyar mulki tana kan tattaunawa da manyan jami'ar hukumar, har ma da wasu jami'ai da suka zo daga babban birnin tarayya Abuja. To, sai dai na samu zantawa da kakakin hukumar.
Sunana Shamsuddin Haliru Sidi, ina kuma kakaki mai magana da yawun hukumar zaɓe ta jihar Sokoto. Insha Allah, haka din ya faru kuma har ta riga ta ci gaba da ainihin gudanar da shugabanci da mulki na wannan hukuma. Jiya ma mun samu baki da aka turo tare daga Abuja ƙarƙashin jagorancin National Commissioner Major General AB Alkali, tare da wasu mutane guda hudu manya da za su kama mata wurin gudanar da zaɓen da za a yi nan gaba insha Allah. Yanzu haka su tana kan ayyuka, suna tattaunawa tare da electoral officers.
Ta yi takardar da aka bata ta bambanta da wanda an saki ga yanar gizo, a cikin wanda aka bata ko an bayyana dalilin da yasa aka ce ta ci gaba da aiki ko kuma aka rakatar da wancan?
Yanda dai kuwa ganta din ita din ce, mu ma dai yanzu mun fitar da press release an sake shi, ba wani abu bane kawai za ta ci gaba da jagoranta ainihin mulki da kuma ta yi conducting election na za a yi gaba, kusan shi dai aka ambata kuma shi din akan haka ake.
Duk da yake hukumar ta INEC bata ayyana dalilin da yasa ta karɓe iko daga kwamishinan hukumar ba, Dr. Nuruddin Ali. Kamar yadda Hausawa kan ce, ruwa ba sa tsami banza, dama jam'iyyun siyasa sun koka akan yadda hukumar ta gudanar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na tarayya da aka yi ranar 25 ga watan Fabrairu. Jam'iyya mai mulki a Sokoto ta PDP ita ce ta fara kokawa ta bakin shugabanta Bello Aliyu Guranyo.
Sokoto zaɓen da aka yi shugaban ƙasa ruhuwa 300 ba su samu jagora ba. Mutum 400 an hana su damar su ta jagora a hukumar zaɓe ba ta kai kayan aiki lokacin da ya kamata kai kayan aiki ba, ba ta kai ƙwararrun ma'aikata da ya kamata su yi aiki ba. Ni nan da ni matsayina na ciyaman na jiha na PDP na ta yi ruhuwa ta jagora. An ka ce ba a kawo rijista ta rungwata ba. Na kira shugaban zaɓe na jihar Sokoto REC ya ce min ga rijistar National Voter Registration Sokoto zai tattauna ya kai ta Guranyo.
Ita ma babbar jam'iyyar adawa ta APC ta bakin shugabanta Isa Sadiq Acida ta maganta akan abubuwan da ta ga sun tafi ba daidai ba a lokacin zaɓukan.
Ma'aikatan hukumar zaɓe waɗanda aka ba kayan aiki suka je wani wuri suka ɓoye suka ƙi zuwa rungwar da ya kamata su je ƙuri'a ko kuma da ya kamata suke aiki sai bayan shabi da waɗanda suna fara aiki sai shabi ba ta lalace domin ba su aikin shi sauri wasu sun shirya da su ana ganin cewa idan suka yi aiki kila wannan ruhuwar wani jinsi na jam'iyya ko kuma ɗan jam'iyya kila ba za su ci zaɓe ba. Waɗannan da waɗanda ake haɗa kai da su a ƙara mara wayewar ƙuri'u domin a soke wannan ruhuwar duk an samu irin waɗannan saboda su ne muka ce a yi bincike a gano su kada a ba su aiki domin maƙiya hukumar INEC ne.
Wani abu da ke ɗaukar hankalin jama'a kuma kan iya saka ayar tambaya shine yadda zaɓukan dukkanin 'yan majalisar dattawa guda uku da 'yan majalisar wakilai 10 daga cikin 11 ya kasa kammala, abinda yasa aka kasa ayyana waɗanda suka lashe zaɓukan. Haka ma waɗanda suka nemi aiki na wucin gadi da hukumar da suka karɓi horo da yawa sun koka akan rashin ganin sunayensu, inda suka zargi cewa an musanya su da wasu da basu karɓi horo ba. Yanzu da yake an samu sabon shugabancin hukumar ko akwai yiwuwar kaucewa abubuwan da suka kawo cikas ga zaɓukan da suka gabata?
So insha Allah babu wani cikas da muka hasashen za a samu domin a shirye ake koyaushe mu ba da dukkanin gudunmuwar da ya kamata a bayar don ganin nasara an samu nasara ga zaɓen da za a yi insha Allah.
Da yake kwanuka kalilan ne suka rage da zaɓukan gwamna da na 'yan majalisar dokoki na jihohi, jam'iyyun siyasa sun himmantu ga neman masu zaɓe yayin da jami'an tsaro ke saka ido domin ganin an yi zaɓen cikin lumana. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Gaida Muhammad Nasir da ya haɗa mana wannan rahoton. To bari mu leƙa jamhuriyar Niger. A wani mataki na kawo ƙarshen yawan sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa da jihar Diffa ke fama da shi a 'yan watannin nan, inda hukumomin jihar ke zargin ana amfani ne da adaidaita sahu wajen satar mutane. Jami'an tsaron jihar sun kaddamar da wani gagarumin bincike da ya dakatar da ayyukan masu adaidaita sahun wanda ya jefa al'umma a cikin wani hali na tsaka mai wuya. Daga Diffa ga wakilin muryar Amurka Abubakar Isa da ƙarin bayani.
Adaidaita sahu dai ko keke nafe shine akasarin al'umar jihar Diffa ke amfani da shi wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum, tun bayan da hukumomin jihar suka ɗauki wani matakin haramta amfani da baburra a jihar a cikin shekarar 2015 sakamakon matsalar tsaro. To sai dai a 'yan watannin nan jihar ta Diffa na fama da yawan sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa, kuma hukumomin jihar na zargin cewa ana amfani da adaidaita ne wajen satar mutanen. Hakan yasa hukumomin jihar ta Diffa tsananta binciken masu aikin adaidaita, al'amarin da kuma ya tilasawa akasarin masu gudanar da aikin na adaidaita aje aikinsu, tare kuma da jefa mazaunan jihar da ke amfani da adaidaita wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum a cikin wani hali na tsaka mai wuya. Ga ma ra'ayin wasu daga cikinsu.
Fannin musamman mu mata muna nan muna ta shan wahala, musamman ma zuwa wurin aiki, in mutum ya tashi zuwa wurin aiki babu a daidaitan da zai hau, in mutum yana da marar lahiya babu ta yanda zai iya kai marar lahiya, ko kuma in mutum ya tayi kasuwa yin sayayya ma babu wata a daidaitan da zai iya hauwa. Gaskiya muna shan wahala.
To gaskiya muna buƙatar hukuma su kamar agaji a wannan lamarin, saboda mu masu ganin ƙarfi har ga Allah mu ne za mu sha wahalar wannan lamarin, ko ba haka bane?
Kimanin dai matasa 10,000 ne suka rasa ayyukansu a jihar ta Diffa sakamakon wannan al'amarin. Ahmadu Isa, mamba na kungiyar adaidaita sahu ta jihar Diffa.
mu dai a daidaita ne a nan muke cikin gefa yau kwana biyu nan da aka tsaye da muna motar nan gaskiya ba mu ji daɗi ba wallahi dama muna neman 5-10 ne sai mun fito ma tukunnan mu samu gidajen mu mu haura abin da za mu ci da iyalin mu babu abin da za ka yi a nan dai kan wore dan a daidaita nan dama don mu samu ruwa ma kan mu asiri ne
A nasu bangaren masu nazarin al'amuran yau da kullum a jihar ta Difa na ganin cewa wannan al'amarin na dakatar da zirga-zirgan a daidaita a jihar ta Difa zai kara jefa jihar ta Difa cikin matsin tattalin arziki. Hamadu Haruna mamba ne a cikin wata kungiyar farar fula ta jihar Difa da ake kira Mojedec.
Tunda aka tsaye da nafi wannan akwai yanzu nan garurukan da mushinan su basu je suka koyar da karatu ba saboda babu abin da za su hau su tai. Da ido na naga mutum marasa lafiya an sa ya fus ana ture da shi za a kai shi asibiti kaga wannan duka kenan zai sa rashin abun hawan nan yana iya har ma ya kai ga arisa rain wannan marasa lafiya kaga kenan a takaice dai duka tsaye da nafe wannan ya dakuce tattalin arziki na cikin garin Difa
a nasu bangaren hukumomin jihar ta Difa sun bayyana cewa sananta bincike na kan masu gudanar da aikin a daidaita ba wai yana nufin an dakatar da aikin a daidaita bane a jihar Asma kanta na daya daga cikin hukumomin jihar ta Difa
na fi dakatawa da tazo ba ta son rai ba ba dan a kuntata ma wani ba ba dan a sa wani ya ji dadi ba an dakata ne dan saboda al'amuran tsaro da mutane suka huskanta a kwanan nan muka tsaida dan lokaci mu gani da yawanci da shine ake daukan mutane ake hutawa
a yanzu haka hukumomin jihar Difa sun kafa wani committee na musamman wanda zai kula da tantance masu aikin a daidaita da ma mamallaka su domin bambanta dan duma da dan kabewa Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
an gaishe ka Abubakar Isa to a ci gaba da shirye-shiryen zaben gwamnoni da na yan majalisar dokoki a Najeriya yau za mu sake duba taskar mu ta tarihin jihohin kasar da muke gabatar muku domin haskaka jihar Gombe
Kalaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
Kalaka kamar kuka
misali jihar Gombe jiha ce da aka kirkiro daga jihar Bauchi a shekarar 1996 wanda suka mulki jihar Gombe a karkashin mulkin farar hula su ne mutum na farko Alhaji Abubakar Habu Hashidu daga shekarar 1999 zuwa 2003 sai sanata Muhammad Danjuma Goje daga shekarar 2003 zuwa 2011 gwamnan farar hula na uku a jihar Gombe shine Dr. Ibrahim Hassan Dan Kwambo da ya mulki daga shekarar 2018 zuwa 2023 gwamnan farar hula na huɗu a jihar ta Gombe shine Muhammad Inuwa Haya da ya hau kujerar gwamna a shekarar 2019 kuma shine ke kan gadon mulki babban jam'iyyar adawa PDP ta yi mulki a jihar na Gombe shekaru 16 wanda a halin yanzu kuma jam'iyyar EPC ita ce mai mulki a jihar Dr. Umar Adamu shine shugaban tsangayar dabarun mulki a jami'ar jihar Gombe ya yi tsokaci kan siyasar jihar Gombe tun kirkiro ta shekara 1996
ita jihar Gombe dama ta fara ma ta shiga fagen demokradiya ga dangadan ne daga shekara ta 1999 din saboda a lokacin sojoji aka kirkiro ta shekara ta 1996 to shekara uku da kafa ta sai aka dawo tsarin mulkin demokradiya to a lokacin muna tunanin cewa kawai mutane al'umma sun zaku domin a fita daga mulkin soja a koma na farar hula to a wancan lokacin zaben da an yi shi ne cikin gaggawa kuma waɗansu da yawa daga cikin al'umma jihar Gombe ba su ma san tasiri da inganci na shugabanci ba sai da suka yi karon farko kuma alamu ya nuna cewa mutanen Gombe sun fara siyasa ne da wayewa domin gwamnatin da suka fara zaba a jiha ba ta yi abun kirki ba sai suka yi kokari suka canja ta bayan shekaru hudu kuma tun daga wannan lokacin duk wanda ya zo mulki a jihar Gombe zaka ga cewa yana yin iya kokarinsa domin ya gamsar da mutanen Gombe cewa yana yin abun kirki wanda kuma yana tabbatar maka cewa ko gobe idan aka samu irin shugabanci ba mai inganci ba to mutanen Gombe suna da kwarin gwiwa da karfi da wayewa da kuma jajircewa da za su iya canjawa
Umar Liman Shatiman Kaltungo jigo a siyasar jihar Gombe yayi waiwaye a dan tafiya kan salon siyasar jihar Gombe ta yanzu
jihar Gombe tun ana fuma Bauchi state jihar Gombe tana taka rawan gani a siyasa ana siyasa a jihar Gombe asalin siyasa ta ci gaba. Siyasa ce wanda tumfil azal din siyasar tana da rikitarwa, rikitarwar ita ce take sa kake ga kullun ana samun ci gaba a jihar Gombe. Duk wanda aka zaba zai ci yayi aiki saboda kullun a cikin adawa ake.
Wata ƴar siyasa wanda da tsohuwar ƴar jarida ce ta yi bayani ga irin hoɓɓasan da mata ke yi da kuma abubuwan da suka sa a gaba don tabbatar da cewa ana damawa da su.
Sunana Hawa kuma tsohuwar ma'aikaciyar jarida yana mana tuwo a ƙwarya na rashin damawa da mata cikin harkokin siyasa, wanda kuma ya aka yi la'akari yanzu kashi 70% ko in ce 60% mata ne masu zaɓe. Amma kuma idan aka yi zaɓen sai ka ga ba a damawa da su ta ɓangaren siyasa da makamantan haka. Ganin hakan shi ya sanya muke ɗan faɗakar da mata da sauransu. Kai ƙarshe ya sanya muka shiga dumu-dumu harkokin siyasa, wanda kuma alhamdulillahi hakan ya bada gagarumar gudunmuwa.
Har ila yau na ji ta bakin Gombawa dangane da bukatarsu na ganin yadda zaɓuɓɓuka za su gudana.
Da farko dai sunana injiniya Abubakar Sani, mazaunin Tumfure. Fata na zaɓen da yake karatuwa ƙasa da wata biyu masu zuwa, ina addu'a ubangijin Allah ya kawo mana lokacin lafiya kuma Allah ya sa a yi zaɓe lafiya.
Sunana Honorable Aishatu Ahmed Hajiya ne Kumo. Ina fata ubangiji Allah ya zaɓan mana shugabanni adilai.
Ɗan takarar kujeran gwamna jihar Gombe da suke kankankan su ne Muhammadu Inu Yahaya da mataimakinsa Mustapha Nasir Daniel Jatau daga APC, sai Muhammad Jibrin Barde da mataimakinsa Timothy Dallede PDP, sai Honorable Kamisu Ahmed mai lantarki da mataimakinsa Hammatanimu Abubakar NNPP, Abdulkhar Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Tino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana, wai wayo ga yan baya sun face akan hanya, sun biye wa zuciya ruɗi na duniya.
Madalla a gaida Muhammad Abdulwahab da ya hada mana wannan shirin. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger daga bakin Haruna Mamman Bako.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da league ta kwallon kafa ta daya ta jamhuriyar Niger, inda a rukunin A dan gurmin football club ta Tawa ta yi 2-2 da AS Azam ta babban birnin Mai. AS University ta yi 1-1 da AS Renaissance ta yi Mai. Ni'ima ta Difa ta yi 2-2 da Talwa ta Agades, sai AS Police ta Zandar Tawa Abzin FC 2-1. A wannan rukunin na A na Premier Division ta jamhuriyar Niger, ta farko ita ce Talwa FC ta Agades da maki 8, ta biyu AS Zam ta babban birnin Mai da maki 7, ta uku ita ce dan gurmu ta Tawa da maki 7, ta hudu Antant Doso tana da maki 7, ta biyar AS University ta babban birnin Mai da maki 5, ta shida Renaissance ta babban birnin Mai da maki 5, ta bakwai ita ce Etoile de la Police ta Zandar da maki 5, ta takwas ita ce Wambai AC da maki 4, ta tara Abzin ta Agades da maki 3, ta goma ita ce Ni'ima ta Difa da maki 2. Yayin da rukunin B na Premier Division ta jamhuriyar Niger, ta Guru Provincial ta Doso ta wa Club Avenir na Tilaberi da Cibiu da Nema, sai Etoile Rouge ta Tallage ta Yamai ta karkare Nasara AC ta Agades da ci 4-1. Lantarki Sport ta wa Kandaji FC 2-1, sai AS Sebeka ta Kwani ta Shakashi hannun zumunta Athletic Club ta birnin Yamai da ci 1-3. Dan kasawa ta Maradi ta Shakashi hannun Burja da ta yi mata 1-2. A rukunin na B ta farko, zumunta Athletic Club ta birnin Yamai da maki 12, ta biyu Lantarki FC da maki 9, ta uku Tagur Provincial Doso da maki 8, ta hudu Burja ta Maradi da maki 6, ta biyar ita ce Kandaji da maki 6, ta shida ita ce Dan Kasawa ta Maradi da maki 6, ta bakwai Nasara AC ta Agades da maki 6, Etoile Rouge ta Tallage ta babban birnin Yamai ita ce ta 8 da maki 4, ta tara AS Sebeka ta birnin Kwa
amfani da maki daya kawai sai ta goma Avenir ta ce Laberi ba ta da maki ko guda. A ci gaba da wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta Jamhuriyar Niger kuwa ana mako na 13 Olympic Football Club ta birnin mai ta Shahi AS Police ta sojoji ta mai da cibiyu da nema 2-1 AS Guard National de Niger ta wasal Sporting Club na birnin mai Liberté ta mai ta shakashi hannu AS Don ta custom da ci 4-0 nema sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ta sha abin mamaki a hannun Espoir ta Zandar da ci 1-2 Irana ta Arlet Jahar Agades ta wa GS ta wa 2-0 nema sai AS Police ta ƴan sanda ta wa Jangorzo ta maradi 2-1 a Kokana ta Agades ta shakashi 1-2 a hannun AS Nijelek ta wutar lantarki ta wurin ya mai a wasannin na Super League na kwallon kafa na Jamhuriyar Niger ta farko dai ita ce AS Guard National de Niger da maki 24 ta biyu ita ce AS Police ta ƴan sanda da maki 24 ta uku AS Duan ta custom da maki 23 sai ta hudu Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 23 ta biyar ita ce AS Nijelek ta wutar lantarki da maki 22 ta shidda AS Fan ta Sojoji da maki 20 ta bakwai Irana ta Arlet Jahar Agades da maki 20 ta takwas Liberté ta Birnin Mai da maki 15 Olympic ta tara ta mai da maki 14 sai ta goma Sal Sporting Club ta Birnin Mai da maki 13 Espoir ta Zandar tana ta 11 da maki 13 GS Tawa tana ta 12 da maki 12 sai ta 13 Akokana ta Agades da maki 12 ta 14 Jangorzo ta Maradi da maki 8 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Haruna Mamman Bako. Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice.
To a takaice yau Talata ministan karan kasar Rasha ya ce kwace birnin Bakhmut dake gabashin kasar Ukraine na da muhimmanci wajen kaddamar da harhara ga sauran yankunan yayin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya alkawarin ci gaba da kare birnin Bakhmut. Babban jami'in tsaron Rasha Sergey Shoigu ya kira Bakhmut a matsayin muhimmiyar cibiyar kariya ga sojojin Ukraine yayin da yake magana da jami'an soji ya kuma ce kwace shi zai bayo sojojin Rasha damar tura sojojin Ukraine baya. Yau Talata majalisar dokokin kasar Georgia ta ba da goyon bayanta na farko ga wata doka mai cike da cece-kuce kan wakilan kasashen waje da jam'iyya mai mulki ke mara baya wadda masu suka suka ce tana wakiltar sauyi irin na mulkin kama karya a kasar. Daftarin dokar zai buƙaci duk wata ƙungiya da ke karɓar sama da kashi 20 cikin 100 na kuɗaɗen tallafin daga kasashen ƙetare da su yi rajista a matsayin wakilan kasashen waje ko kuma su fuskanci tara mai yawa. Wani babban jami'in ƙasar China ya faɗa wa Hong Kong cewa ta yi la'akari da duk wani haɗarin da zai iya yin barazana ga tsaronta da kuma yin takatsantsan game da dakarun ɓoye da ke kwance cikin al'ummarta, a cewar shugaban birnin da Beijing ta naɗa. Yayin da ya koma Hong Kong bayan taron siyasa a babban birnin ƙasar China, babban jami'in gudanarwa na ƙasar Jan Li ya bayyana a yammacin Litinin cewa babban jami'in ƙasar China mai kula da harkokin Hong Kong, Shi Bolong, ya shaida masa cewa ya kasance cikin shirin kota kwana kan haɗarin tsaron ƙasa. Masu gabatar da ƙara sun ce an samu wasu mutane biyu da laifin taimakawa 'yan fashin teku na Somalia da suka yi garkuwa da wani ɗan jaridan ƙasar Amurka domin neman kuɗin fansa tare da tsare shi tsawon shekaru 2.5. A ranar 24 ga watan Fabrairu ne wata alƙalin kotun tarayya da ke birnin New York ta yanke wa Muhammad Halil Muhammad da Abdi Yusuf Hassan hukuncin laifin yin garkuwa da mutane da haɗa baki da kuma bayar da tallafin kayan aiki na ayyukan ta'addanci da sauran laifukan da za a iya yanke wa mutum hukuncin ɗaurin rai da rai.
To masu sauraro da kuma haka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfila Hashim kuma da ya taya ni gabatarwa, sai Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da injiniyar mu ta yau ni ce taku Binta Suleimani Rau da ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausar Murya Amurka. Mu kwana lafiya, ma'assalam.